Auta waziru kuchete mwana.
This Alice Production.
Farin cikin ki shine farin cikina, ake bar guduna ba inda zan zauna.
Farin cikin ka shine farin cikina, ka bar guduna ba inda zan zauna.
Kina ta bani kina yawan zamani, ina kike ne kawai kira ni zani. A bar fadina ke sai kawai a raina, kin sanya kauna tana yawan zuga ni. Wasera basu cikin kasar gaban ganshiwa akan ki zani.